ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukannin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 22 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da da 47 ko da 47 yau muna 17 ko 17 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da saki hada mu a wannan masallaci mai albarka a nan Masjidul Uthman ibn Affan dake nan unguwan Alwanu Kwatas anan cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba mun saba karatu a dukkanin ranakun Asabar bayan sallar magriba kuma saboda wasu dalilai da kuma uzuri da suka bijiro daga ni bangare na a karan farko da kuma bangare na darasi darussa da aka saba a masallaci da yanayin canje-canje da muka samu wannan karatu muka mai da shi bayan sallan asubahi kuma muka mai da shi a wannan rana ta alhamis muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sanya albarka cikin abin da zamu karanta Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci ubangiji tabaraka wataala ya sanya abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mu a darasin mu da muke yi a wancan lokaci da mun fara karanta littafin usulul iman wanda ina tsammanin mun darasi ɗaya ko biyu a ciki insha Allah ta'ala zamu yi switching mu canza zuwa littafin zahiratu da'fil iman na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan littafi zai mana bayani akan hakikanin raunin imani menene raunin imani hakikanin shi sannan kuma me ke jawo raunin imani sannan kuma menene maganin da mutum zai yi amfani da shi domin maganin cuta ta raunin imani galibi mutane a yanzu sun fada cikin wannan rijiya imanin mutane da yawa ya ja baya da yawa yawan mutane imanin su yayi rauni da yawa yawan mutane imanin su yana mataki na can ƙasa wasu ma da yawa basu ma ankara cewa imanin su yayi rauni ba to kaga wannan cuta ce da take damun mutane domin abin da yafi zafi a ciwo shine mutum yana ciwon amma bai ma san me ke damun shi ba idan mutum ya san ina fama da ciwo kaza ina fama da cuta kaza to wannan zai zo mishi da sauki ta hanyar da zai yi kokari wajen neman magani amma wanda bai ma san me yake damun shi ba bai san me ce ce matsalarsa ba ciwon na cin sa bai san ma ciwon yana cin shi ba kaga shi wannan babu ma batun neman magani ta tare da shi bai ma gano cutan ba tukunna ballantana ya fara neman magani Allah ya karaba mu da cutar raunin imani malam ya fara da muqaddima ya kawo khutbatul haja kamar yadda muka saba farawa da shi a dukkanin darussan mu idan zamu fara karatu ko jawabai ko hudubobi na juma'a innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wannan kan ya cancanta a ce kowane musulmi ya haddace shi din tsaba ragin jin wa'azi da hudubobi ya kamata a ce duk musulmin duniya ya haddace innal hamdalillah duk wanda ku innal hamdalillah bata zauna a zuciyarsa ba ya nuna kenan yana baya baya da jin wa'azi yana baya baya da zuwa majalisan karatu kai ko wannan musulmin ya samu matsala Allah ta'ala ya samu dace wannan khutbatul haja da malam ya kawo shine asalin gabatarwa da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutun zai fara jawabi ko zai fara karatu ko zai fara khutba ya fara da wannan khutbatul haja din wannan ita ce asalin wanda ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani gabatarwa bayan wannan to ijtihadi ne na malamai amma asalin nassi sarihi wanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan khutbatul haja shi yasa in ban manta ba har shekul islam ibn taymiya yayi littafi mai suna al khutbatul haja allati kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuha ashabahu khutbatul haja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa shine malam ya fara da innal hamdalillah lalle dukkanin godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman agajin sa wa nastahdihi muna neman shiriya a wajen Allah wannan lafazin wa nastahdihi galibi malamai suna cewa baya daga cikin lafuzan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu kaga wannan yana nuna mana dukkanin musulmi ya shiga cikin taitayin sa domin in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ce Allah ka tsare mu da sharrukan kawunanmu da miyagun ayyukanmu kaga kowa sai ya shafa ma kansa ruwa ba wanda zai fito yayi kafa ba cewa mu ne wankakku da mai ko mu ne tsaftatattu ko mu ne tsarkakakku ko mu kan mun wuce ko mu kan mun shakwana ko na abu makamancin haka man yahdihi Allahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi wa man yudlil wanda ko Allah ya batar da shi ko wanda ya bata fala hadiya lahu ba wanda yake shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina mai shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne to manzon Allah in ya kawo wannan sai ya kawo wasu ayoyi guda uku a cikin alqur'ani ayan farko ayan suratu ali imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yana cewa ya koran da kai imani ku ji tsoron Allah iyakan tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah iyakar kiyaye dokokin Allah kuma kar ku mutu bace kuna musulmai ma'ana ku rike musulunci ku dage akan musulunci kuma ku mutu akan musulunci aya ta biyu ayan farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halitta mata matanta shine ran annabi adam a farko sannan kuma ya halitta masa matansa nana hawwa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa daga su biyun annabi adam da matarsa nana hawwa Allah ya watsa maza da yawa da mata da yawa a bayan kasa duk wani namiji da mace da ka ganshi a duniya to ya samu ne ta tsatsan waɗannan mace da namiji annabi adam da matarsa nana hawwa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah wanda kuke majunan ku magiya da sunansa in kun tashi roko ku ce Allah ku ce dan uwa taimake ni dan Allah ba ni kaza dan Allah wal arham sannan ku kiyaye zumunci kar ku yanke zumuntan da ke tsakaninku inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki mai sa ido ne mai kula ne akan ku ba abin da za ku yi wanda yake wajen ilimin Allah sannan bayan nan sai ayan suratul ahzabi ayoyi guda biyu aya ta 70 zuwa 71 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan in kun tashi fadin magana ku fadi magana wacce take magana ta adalci magana ta daidai in kun yi haka yuslih lakum a'malakum idan kun kiyaye harsunan ku Allah madaukakin sarki zai gyara muku ayyukanku idan kuna so ku zama aikin ku ya zama nagaltacce to harshen ku ma ya zama nagaltaccen harshe shine ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum idan ku kiyaye harsunan ku ya zama duk abin da za ku faɗi magana ce ta daidai to Allah kuma zai gyara muku ayyukanku saboda haka duk aiki yana bin bayan harshe ne idan harshe ya lalace to kuma ayyuka ma za su lalace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ran da gari ya waye to dukkanin gabobin dan adam suna jan kunnan harshensa su ce kai ne jagoran mu in ka mike za mu mike in ka kauce mu wa za mu kauce saboda haka in harshe ya zama nagaltaccen harshe to sai ayyuka ma su biyo baya su zama nagaltattun ayyuka idan harshen mutum ya zama gurbataccen harshe to ayyukansa ma sai su zama gurbataccen ayyuka Allah ka tsare ni to idan kuka dace da harshen ku ya zama nagaltacce ayyukan ku suka zama nagaltattu Allah ya ce wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma Allah sai ya gafarta muku zunuban wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yabi Allah yabi manzansa faqad faza fawzan azima to hakika wannan ya rabauta rabauta mai girma Allah ka samu rabauta rabautuwa masu girma malam sai ya ce amma ba'du bayan haka fa inna zahirata da'fi al-imani mimma amma wa intashara fil muslimi malam yace hakika raunin imani cuta ta raunin imani na daga cikin abin da ya yadu ya fantsama a cikin musulmai wa adadun minan nasi malam yace kuma da yawa daga cikin mutane yashtaki min kiswati qalbi yana fama da yawan mutane suna fama da bushewar zuciya kekashewar zuciya kaga imani ya ja baya kenan daga sanda aka ce zuciyar mutum ta bushe to imani ya ja baya kenan wannan yasa ai Allah ya sifanta yahudawa da bushewar zuciya thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ya ce ma yahudawa zukatanku sun bushe sun kekashe zukatanku sun koma kaman duwatsu kai Allah ya ce zuciyar ba yahudi ma ta fi dutse bushewa Allah sai ya ce ai wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin duwatsu akwai dutsen da koramu ke wato fitowa daga cikin sa ke bulbulowa daga jikin sa ka ganga kwatanta da zuciya zuciyar da bata bushe ba alheri yana bubbukowa daga jikin ta kenan wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma akwai zuciyar da ke tsagewa imani ya fito daga jikinta to wannan zuciyar akwai ruwa ya fito daga cikin akwai dutsen da ke tsagewa ruwa ya fito daga jikinta to akwai zuciyar da saboda akwai sauran imani a jikinta takan raurawa har ya zama na cewa alamar imani a zuciyar ya bayyana a ido hawaye ya fito kenan wa inna min hala ma yahbidu min khashyatillah akwai dutsen da ke faduwa daga sama saboda tsoron Allah to kaga duk wanda kuma zuciyarsa ta wuce haka da ya koma thumma qasat qulubukum min ba'di zalika kenan zuciyar ta bushe Allah ka tsare mu daga bushewar zuciya malam yace wata taraddadu ibaratuhum zaka ji mutane suna yawan maimaita wannan magana mutun yace uhissu bi kiswatin fi qalbi ina jin alamar bushewa a zuciyata ta bushe ko kuma wani yace da kai la ajidu ladzatal ibadati ladzatan lil ibadati wani zai ce ni in ina ibada ma bana jin dadi bana jin dandanan ibada bana jin zakin ibada sallah ma dai kawai ina yi ne saboda an saba duk wani abu na ibada bana jin zakin sa wani dai ce ash'uru anna imani fil hadid cewa ina ji kamar imani na yana can kasa imani na yana jan baya la ata'atharu bi qira'atil qur'an wani zai ce da kai ni matsala ta ita ce in ina karanta alqur'ani ma bana tasirantuwa in ana karanta alqur'ani bana jin wani abu yana shiga zuciyata in ana tafsirin qur'ani bana jin imani na yana motsi wani ya ce aqau fil ma'siyati bisuhula wani zai ce ni kuma ina saurin fadawa cikin sabon Allah yanzu nan zan auka in tuba in koma wannan duka cututtuka ne to shine malam kuma zai mana bayani akan menene maganin su wa kathiruna atharul maradi alaihim badia wa hadha al maradu asasu kulli musibatin wa sababu kulli naqsin wa baliya malam yace da yawa kuma daga cikin mutane da yawa daga cikin mutane tasirin wannan rashin lafiyan ya riga ya mamaye su sun riga sun tasirantu da wannan cuta ta raunin imani wannan ya jawo musu bushewar zuciya rashin jin zakin ibada rashin tasirantuwa da karatun alqur'ani saurin fadawa cikin sabon Allah wannan cutan kuma shine tushen dukkanin wata musiba da dukkanin wani bala'i da tawaya a duniya to yana faruwa ne sanadiyar raunin imani wa mawdu'ul qulub malam yace mawdu'in bayani akan zuciya mawdu'un hasasun wa muhim mawdu'un hisasun wa muhim mawdu'i ne mai matukar muhimmanci wanda ya kai matsayi wajen muhimmanci qad summiyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi malam yace zuciya ma asalinta a larabci an kira ta da sunan alqalbu ne saboda yadda take saurin juyawa saurin juyawa sai aka kira ta da alqalb kama qala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma summiyal qalbu min taqallubihi ai ita zuciya ma an kira ta da alqalbu ne saboda saurin juyawa yanzu nan kana mutumin kirki ta juya ka koma mutumin banza yanzu nan kana musulmi ta juya mutum ya koma kafiri wal iyazu billah manzo Allah yace inna ma masalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli shajaratin yuqallibuha ar-rihu zahiran li batni misalin zuciya kamar ganye ne da yake rataye a jikin bishiya ai kaga iska tana jujjuya ta ciki da waje iska dai dinga jujjuya wannan ganyen to haka zuciya take inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma kace kamar misali ne ka dauki tsumma ko riga ka samu jikin reshen bishiya ka daure wannan a rigar a jikin reshen bishiya kaga iska za ta dinga kada shi tana jujjuya shi ya haura ya sauko ya haura ya sauko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine misalin zuciya wa fi riwayatin a wata riwaya yace masalul qalbi kamathali rishatin bi ardin falatin tuqallibuha ar-rihu zahiran li batni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin zuciya kamar misalin tsumma ce ko riga ne ko kuma kamar misalin a ganye ne na bishiya reshe na bishiya ko wani abu marar nauyi wanda aka dauke aka ajiye shi a fili wanda yake dandalamin fili ne babu komai iska tana kada shi ya fada nan ya tashi ya fada nan ya tashi haka misalin zuciya yake kamar takarda ce ka rike ta a inda ake iska kaga iska dai dinga jujjuya ta to wannan jujjuyawan manzo Allah ya ce to shine misalin zuciya wa huwa shadidu taqallubi zuciya tana da saurin tana da tsananin jujjuyawa kama wasafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya siffanta zuciya da fadin sa da yace laqalbu bani adama asra'u taqalluban min al-qidri idha istajma'at ghalayana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuciyar dan adam tana saurin jujjuyawa sama da yadda ruwa ke juyawa in ya tafasa akan wuta kaga da yayin ruwa ya tafasa jujjuyawan sa ai ba a hankali ba cikin gaggawa to manzo Allah ya ce zuciyar dan adam tafi saurin jujjuyawa sama da yadda ruwa ke jujjuyawa in ya tafasa akan wuta wa fi riwayatin a wata riwaya yace ashaddu qilaban min al-qidri idha istama'at ghalayan zuciyar dan adam ta fi saurin juyawa sama da ruwa in ya tafasa a cikin tukunya kaga kenan wannan yana nuna maka yanzu nan mutum na musulmi yanzu nan yana iya juyawa zama kafiri yanzu nan yana mutumin kirki yana iya juyawa zama mutumin banza yanzu nan kamar kaftu da bismillah wallahu subhanahu wa ta'ala huwa muqallibul qulubi Allah madaukakin sarki shike jujjuye zukata yadda ya ga dama wa musallifuha shike sarrafa zuciyar yadda ya ga dama kama jaa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah dan Amr dan As yace yaji manzon Allah sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa inna quluba bani adama kullaha بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zukatan ƴan adam baki daya suna tsakanin yatsin Allah guda biyu Allah yana jujjuya su yadda ga dama zukatan ƴan adam dukansu zukatan duka duniya manzo Allah yace yana tsakanin yatsin Allah ne guda biyu Allah yana jujjuya zukatan yadda ya ga dama daga nan zuwa nan shi yasa sai a wayi gari yau wane yana kafiri yanzu ya zo ya musulunta yau wane yana musulmi ya koma kafiri yayi ridda saboda an jujjuya zuciya thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa allahumma musallifal qulubi ya Allah ne jujjuya zukata sallif qulubana ala ta'atika Allah ka juye zukatanmu mu tabbata akan yi maka biyayya wannan yana nuna mana dole ne dukkanin musulmi ya rike wannan addu'a ya dinga addu'a cewa Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka domin in ya zamana Allah yana ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila Allah yana ce mu annabi da ba din mun tabbatar da kai ba da kafirai sun jaka da ka karkata manzo Allah kuma yana addu'a yana Allahumma musallifal qulubi sallif qalbi ala ta'atika Allah manzo Allah kullu yana addu'a yana Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka Allah kuma yana ce da ba din mun tabbatar da kai dinnan kamar yadda ka roka ba da kafirai sun jaka ira kuma ga mu wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga shi mu ne asalin wadanda bai kamata mu sakankance ba mu ne asalin wadanda bai dace mu sakankance ba to kaga shi sa su bayin Allah na gari da annabawa da sahabbai da sauran bayin Allah idan suna ibada to ji suke yi ibadan tana kara musu karanci a zukatansu da idanunsu ibadansu da yawa suke yi amma zukatan suna nuna musu cewa ba yayi kadan mu kuma kage yanzu mu ibadar tamu yal kadan muke yi kuma zukatan mu suna ƙara sakankance mana cewa mu kan mun riga mun hayi muna jin mun tsallake ka dauke da sabbai suke da rana cikin biyayyan Allah da dare cikin istighfari mu kuma kage da rana sabon Allah da dare bacci haka muke ai in ka shiga cikin kasuwa riba da zambo da ha'inci idan ka shiga ma'aikatan mu tauye mudu da ha'inci da wane ne idan ka shiga wajen masu auna aune a tauye mudu ayi kaza ayi kaza da rana mun tara zunubai da haƙoƙin mutane dare kuma mun yi bacci su kuma sahabbai yadda suke shine da rana kullun cikin ibada wasu su ma azumi ana kaza dare kuma ba bacci sai ibada kaga ai tsakaninmu da su ai budal mashrikai da kenan mun yi baran-baran da su ai galibi sai dai masu kokarin kwatantawa a cikin mu din da ba an je mata shabbahu in lam takunu mithluhu inna tashabbuha bil kirami falahun in ma ba ku zama irin su ba to ku yi kokarin koyi da su ku yi kokari ku kwatanta in ma ba ku zama irin su ba Allah ya samu dace. Dan wannan yana daga cikin alamun raunin imani. Mutum ka jima ranka cewa kai kan ka sha kwana, to imanin ka yayi baya kenan. Domin lokacin da kake ƙara matsawa kusa da Allah, to lokacin kake ƙara tsoron Allah. Amma lokacin da kake jin cewa kai kan ka tsallake ba matsala, to kana baya-baya da Allah kenan. Kana baya-baya da Allah kenan. Yasa Allah da ya saukar da aya a cikin Qur'ani wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke aikata abin da suka aikata na ibada zukatansu suna cike da tsoron komawa zuwa ga Allah. Nanaji tace ya manzon Allah, suna ayyuka kuma suna tsoron komawa ga Allah, mazinata ne su kuma shayin giya ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dai babu a ciki mutane ne nagaltattu masu ibada, masu tsoron Allah, masu sallah da azumi da sadaka, amma suna tsoron ran da zasu gamu da Allah. Shin wayannan ayyukan nasu sun kai gejin da Allah yake bukata ballanta ne ya ba su aljanna? La hawla wala quwwata illa billah. Allah ka samu gama lafiya. Wannan shi yasa duk inda mutum ya samu dama na aikin alheri kar kai wasa. Sannan kuma in ka ga mutum Allah ya karbi rayuwarsa, to kar ka zaki wajen magana akan miyagun ayyukansa ko wani abu makamanta ka, saboda kai baka san da me za a cika maka ba, kai baka san da me zaka gama ba. Damuwar kai ka fara tunanin to a wane kan ya tafi, to ni kuma da me zan kare, ni da me zan gama. Shi yasa yake ta jan hankalin mutane akan abin da ya shafi tsohon shugaban kasa da Allah ya mishi rasuwa, Allah ka mishi rahama. Eh, ga mutane mutum ya tada jijiyan muya, ni wallahi tsakanin na da wani sai mun hadu a gaban Allah. Wane ne wane ne? Kai baka san ya za ta kare maka ba, baka san ta ina za ka cika ba, baka sani ba. Kuma fa a cikin mutanen da suke ikirarin su in sun yafe wa Buhari Allah ya musu kaza, akwai wanda ya ci bashin empower bai biya ba, wani ya ci bashin COVID-19 bai biya ba, duk wani portal din da aka cika na bashi student loan da wane ne duka ya ci bai biya ba, ana rabon scholarship na dalibai bayi da haƙƙi ya karba, kuma ya budi baki cewa shi in ya yafe wa Buhari Allah ya tsine mishi albarka. Wannan bashin da aka baka na empower ko aka baka bashi da COVID-19 haƙƙin ɗan ƙasa ne, saboda daga cikin asusun ƙasa aka ɗauko aka baka. Yadda kake ganin kowanne ɗan ƙasa na da haƙƙi a kansa, haka kowanne ɗan ƙasa yake da haƙƙi akan wannan bashin da aka baka. Ai dukiyar ba taka bace kai kadai. To wanda ya ci wannan ya kamata ya budi baki cewa ni in na yafe Allah ya tsine mu. Me kamata ya wannan ba? Saboda yadda zaka je a lahira din ma kana bin shakin a debo a baka, haka kuma za a deba haƙƙin bashin da ka cinin araba ma yan ƙasa. Ashe rayuwa ana cuɗe ni mu cuɗe ka ne? To in ku ana cuɗe ni cuɗe ka, to dole garin cuɗe ni cuɗe ka za a yi mutsine ni mutsine ka, dole za a samu matsala. To kowa haƙuri zai da kowa, kowa haƙuri zai da kowa. Yanzu abin da ya kamata kai ka zauna kai tunani shine, ni da me zan kare, ni da me zan cika, wane ne yake da tabbacin zai mutu ba haƙin kowa a kansa? Babu, babu. Wannan mutuwar kuma shi a karan kanshi Buhari da ya shekara 82 kafin ya mutu, wallahi inda za a bashi zaɓi mutuwa ta mai gaggawa. Inda za a bashi zaɓi, to a tunanin sa wallahi mutuwa ta mai gaggawa. A ƙara tukunna. Ba shi kenan kaga ita wannan duniyar dama duk abdi yanayin tsawon ran da aka baka ba za ka toshe ba, sai dai kawai Allah ya karbi ka lokacin da ya ga dama. To amma in ka ga mutum ya cika akan wani aiki, musamman wanda ake tsammata masa zato, to kai ka kame bakinka, ka kame bakinka. Sannan har ka ga wai wasu wai sun ɗauko gaggawa suna bugawa suna yawo suna mullawa, Buhari ya mutu, Buhari ya mutu. Abu me abun murna a mutuwa? Me abun murna a cikin mutuwa? Kai ma bautan wata rana ba za a ɗauko ka ba, wallahi za a ɗauko ka, kai ma za ka mutu. Wannan kuma kun shakka babu, ai ba sai an karanta maka aya cewa za ka mutu ba, kai ma ka gamsu ka yadda cewa za ka mutu. To menene abun murna a mutuwa kuma? Me abun murna mutuwan wani? Ai babu abun murna a cikin mutuwa. Allah ya sa mu dace. Da shi yasa kuma kaga su kuma waɗanda suke jagorori yanzu, tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har sanatoci da 'yan majalisu, ya kamata ita mutuwan Buhari ta zama musu izina. Inda suka je suka taru a wajen binne shi, ba zallan taruwa dauki hotuna a yada a social media cewa da gwamnatin jiha kaza da gwamnatin jiha kaza da sanata wani sun zo ba mutuwar ta zama musu wazi mutuwar ta zama musu wazi tunda dai mun ga shugaban kasa yanzu ya zauna a gaban gawan yayi tagumi da yana magawar bye bye alamar imani ta shiga zuciyarsa Allah ya sa wannan imanin ta yi aiki Allah ya sa wannan imani ya yi aiki a hakan da ɗan ƙasa suka rabu kashi biyu wasu suna ce mun yafe mu Buhari wasu suna ce ba mu yafe ba wasu suna ce Allah ya ji kansu wasu suna ce a'a a hakan ka dauko Buhari ka sanya shi a mizani mafi yawan su yafe su alheri to ka gani yafe su alheri to shi ma ga yanda aka kare to yanzu ku kuma sai ku zauna ku yi ma kanku tunani ku yanzu tsakanin ku da Allah in kun mutu shi yanzu a haka Buhari a yadda yake in wasu sun ce ba su yafe ba ana samun masu dannan su cewa ya kamata su yafe musu yanzu ku tsaya ku yi tunani in kun mutu in an ce ba a yafe ba mutane ma za su tsaya ɓata lokacin su wajen cewa a roƙa muku gafara ba kowa zai damu ba saboda haka ya kamata wannan mutuwar ta zama musu wa'azi mu ma kuma mutuwar ta zama mana wa'azi ka duba ka ga sati biyu Allah ya ɗauki rayuwar Alhaji Aminu ɗan tata bayan sati biyu Buhari ya bi shi alama ce tana nuna mana cewa duk yadda ka kai a duniya idan kuɗi ne kuɗi ba zai hana ka mutuwa ba idan mulki ne ba zai hana ka mutuwa ba randa Buhari ya rasu a washe gari sai ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a Kano Dr. Abdullah Muhammad Yankaba shi ma sai Allah ya karɓe shi da safe yana sallan asubai yana zamantayya Allah ya zare ransa ba ma san ya rasu ba sai da ga zamantayyan ta yi tsawo kawai aka taɓa malam shi kenan kawai faɗi malam ya tafi kaga wannan abu uku dama shi ne abin mutum yake takama da shi kuɗi mulki ilimi to Allah ya mana wa'azi ne cewa da kuɗinka da mulkinka da iliminka duk ba zai hana ka mutuwa ba laka tafi Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa haythu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi kuma mu sani cewa Allah yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana idan mutum ya dage ya nace akan sabon Allah to Allah yakan sa shamaki tsakaninsa da zuciyar sai zamanin zuciyar ba za ta umarce shi da komai ba in ba sharri ba wa annahu lan yanjuwa yawmal qiyamati illa man atallaha biqalbin salim sannan kuma ran tashin alqiyama ba wanda zai tsira sai wanda ya je ma Allah da wankakkiyar zuciya kubutacciyar zuciya wa annal waila lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah sannan bone na azaba tashin hankali da masiba ya tabbata ga duka waɗanda zukatansu suka kekashe suka bushe dangane da ambaton Allah wa annal wa'd bil jannati liman khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib sannan alƙawarin aljanna na ga wanda yaji tsoron Allah a lokacin da bai ga Allah ba ko yaji tsoron Allah a san da ya buya ba mai ganin shi in ba Allah ba sannan ya zo ma Allah da zuciyar da ta koma zuwa ga Allah ma'ana shine yayi kokari shi a karan kanshi ya koma ga Allah kafin Allah ya kira shi zuciyarsa ta koma ga Allah ya zama mutumin kirki kafin Allah ya jawo gangan jikinsa zuwa gare shi dama ko dai ka mai da zuciyar ka koma zuwa ga Allah tun a karan farko kan gangan jikinka ya isa sai ka samu kwanciyar hankali ko kuma zuciyar ka yi nesa da ita daga Allah sannan gangan jikinka ya isa kuma ka shiga cikin azaba Allah kai mana tsari kana la budda lil mu'mini an yatahassasa qalbahu wajibi ne ga mu'mini ya dinga lura yana kula da zuciyarsa wa ya'rifa mumkin ad-da'i wa ya'rifa mukmin ad-da'i wa sabab al-marad ya san dalilin da ke sa masa cutar zuciya da sababin rashin lafiya na zuciya wa yashra'u fil ilaji sannan yayi marmaza wajen neman magani qabla an yadgha alayhi ar-rad tun kafin tsatsan zuciya ta mamaye zuciyarsa fayahlika sai ya halaka wal amru azim al'amarin al'amari ne mai girma wa shanu khabir sha'ani ne mai hadari fa inna Allah qad hadzarana min al-qalbi al-qasi domin Allah madaukakin sarki ya ja kunnenmu daga busasshiyar zuciya wal muqfil da zuciya wacce take rufaffiyar zuciya wal marid da zuciyar da take marar lafiya wal a'ma da makauniyar zuciya wal aghlaf da zuciya wacce take rufaffiyar zuciya wacce ta kulle kirib ba abin da zai shiga cikin ta na alheri wal mankus da zuciyar take kifaffiyar zuciya upside down kenan take a juye wal maqbu' al maktum alai da kuma zuciya wacce Allah madaukakin sarki ya mata stamping cewa wannan zuciyar fa har abada ba za ta zama nagartaccen zuciya ba shine bal baba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila akwai wadanda Allah madaukakin sarki ya riga ya kule zuciyar su to har abada ba za su yi imani ba to Allah ya ja kunnenmu daga wadannan zukata wadannan miyagun zukata wa fiha yali muhawala wa fi malan yace na'am wa fi ma yali muhawalatan lit'arufi ala mazahiri marad da'fil imani wa asbabihi malan yake cewa to wajibi ne mutun ya dage ya tashi domin wato yayi kokari domin ya gano cututtukan zuciyarsa da kuma raunin imani da sababin sa da maganin sa as'alullah an yanfa'ani bi hadha al'amal malan yace ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da ni da wannan aiki da nayi wa ikhwani almuslimin da yan uwana muslimai wa yan yujziya bil jazail awfa man sahama fi ikhrajihi sannan Allah yayi sakamako cikakken sakamako ga dukkanin wanda yayi kokari wajen fidda wannan littafi wa huwa subhanahu almas'ulu an yuraqqiqa qulubana Allah shi muke roka ya tauna sa mana zukatan mu ya kare mu daga bushewan zuciya wa yahdiyana ya shiryar da mu innahu ni'mal maula wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel ma dalla da majibinci a ce Allah shine majibincinka kuma shine wato a majibincin mu kuma shine wanda ya ishe mu kuma ma dalla da wakili ya zama Allah shine wakili to malan sai fara kawo mana abin da yake da alaka da raunin imani sai ce awwalan mazahiru dha'fil iman alaman da zaka gane cewa imaninka yayi rauni wannan shine abu na farko da malan zai fara da shi ya zan yi in gane cewa ina da raunin imani inna marada dha'fil imani lahu a'radun wa mazahir muta'addida cuta ta raunin imani tana da alamomi da abubuwan da za su nuna maka cewa alama ce ta cewa imaninka yayi rauni da yawa daga ciki akwai alwuqu'u fil ma'asi wal tikabul muharramat saurin afkawa cikin saban Allah da kuma jin cewa haram baya maka wahala in ka ga cewa haram baya maka wahala saban Allah baya maka wahala to ka sani imaninka yana can level na can kasa imaninka yayi can kasa daga lokacin da kuma imaninka ya fara kasa ya fara kasa ya fara kasa to za a wayi gari imanin ya bace bat da wai gari ya bace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda idza aznaba dhanban idan bawa yayi zunubi nukita fi qalbihi nuktatan sauda wannan zunubin sai ya ja a yi masa bakin dugo akan zuciyarsa fa in zada zida fiha idan ya kara sabon Allah sai ya kara digawa in ya kara sabon Allah sai a kara digawa fa in huwa taba wa naza'a suqila qalbuhu idan ya tuba idan ya daga sabon Allah sai a wanke zuciyar wa in zada zida fiha in ya kara sabon Allah sai a kara digawa hatta ta'lu wa qalbuhu har ya zamana cewa wannan dugo 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 ya mamaye zuciyar ta koma baka yace shine tsatsan da Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun wannan shine tsatsan da yake mamaye zuciya har ya zamana imani yayi rauni a zuciya kuma karshe a wayi gari ma imanin ma ya bace gaba ɗaya babu shi me yake jawowa shine sabon Allah daka alama ta farko da mutum zai gane cewa imani yayi rauni a zuciyarsa shine ya zamana sabon Allah baya masa wahala dan dama malamai suna cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa imani yana raguwa
yazidu bil da'a wa yanqusu bil ma'siya. Imani yana karuwa ta hanyar biyayya ga Allah, yana raguwa in sabon Allah ya yawa. Gurgudan ayyukan biyayyanka ga Allah, gurgudan yadda imaninka yake karuwa, gurgudan yadda kake saurin fadawa cikin sabon Allah, gurgudan yadda imaninka yake baya. Shi yasa ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa akwai waɗanda idan suka afka cikin wani irin sabon Allah, ma'ana akwai nau'in sabon Allah da in mutum yana yi to ba zai ma yi ba sai an cire masa imani. Shine manzo Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Mazinaci ba zai yi zina ba a ce kuma lokacin da yake zinan yana mai imani. Ma'ana shi zina ba wai rage imani yake ba, a'a duk wanda zai afka mazina to sai an cire imanin ka cokan a zuciyarsa, an ajiye a gefe, sai ya wayi gari gashi a gefe, ga imani a gefe kafin ya afka mazina. Amma in dai akwai imani a zuciyar mutum komai kashinsa to ba zai zina ba, ba zai zina ba. Saboda haka in dai har mutum zai yi zina to sai ya cire imaninsa ya ajiye a gefe kafin sai ya afka mazina. Kenan inda zai mutu a daidai lokacin da yake zina, subhanallah, zai mutu ba imani saboda an cire imani. Sannan manzo Allah ya ce wala yasriqu sariqu haina yasriqu wa huwa mu'min. Mazin barawo ba zai yi sata ba a ce kuma lokacin da yake satan yana da imani. Wanda zai saci kudin mutane, ya saci kayan jama'a kafin ya afka ma satan sai an cire imani an ajiye a gefe. Wanda zai kama katangan gidan mutane ya haura, kafin ya haura to sai an cire imanin sa an ajiye a gefe. Inda zai haura garin haurawa ya sukuto ya fadi ya mutu, ya mutu ba imani, saboda kafin ya kai ga zuwa yin satin an cire imanin an ajiye a gefe. Wanda zai saci mashin din mutane, kafin ya sace sai an cire imanin an ajiye a gefe. Inda zai saci mashin din ya hau titi ya mutu to ya mutu ba imani, ya mutu ba imani. Kuma kaga yi haka yana aukuwa da yawa. Akwai wadda ya afku a cikin garin nan a cikin Ramadan, wannan Ramadan din da ta wuce, wani bawan Allah magidanci ya dauki mashin dinsa dafiyan ma ya dan je ya samu ma iyalansa kayan shan ruwa, lemo da sauransu. Sai wani yaro cikin wayannan ɗan sara ne, sai tare shi sai buge mai, ya buge shi ya kwace mashin din ya kashe shi a wajen. Sai kwace mashin din, su ɗan uwan wannan wanda aka kashe washe gari da safe sun tafi su kai shi makabarta. Sai suka ga an kawo wata gawa, sai suka ji ɗan uwan wanda suka kawo wannan gawan suna taɗi cewa yana zaune kalaufe fita, ya je ya aro mashin din wani ban ma san na waye bai hatsari ya mutu. Suna siffanta mashin din da lokacin, sai wannan suka gane cewa mashin din ɗan uwansu ne, wanda ya buge shi ne ya kashe shi ya kwace mashin din, shine shi ma kuma yana hawa mashin din mota ta buge shi a cikin garin nan. Wasu da yawa ma sun san abin da ya faru, saboda haka gashi an wayi gari da shi da ya kwace mashin din, da wanda ya kwace mashin din yanzu tare da abin da ya so a kabari. Tare da abin da su gane kaya ga barawo, kawo kwaye al'amari bai kyau ba, al'amari bai kyau. To kaga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga yanzu dan Allah in dai ba an cire ma mutum imani ba, yaushe zaka ga mutum akan mashin din sa ka buge shi ka kashe shi sannan ka tafi da mashin din? In dai akwai sauran imani ko mi kashin sa, ai mutum ba zai wannan aikin ba, ba zai yi ba. To kaga shi wannan mana sata ba wai sata na rage imani bane, a'a duk wanda zai yi sata to ba zai yi sata ba sai an cire mai imani. Manzo Allah yace kuma wala yashrabul khamra sharibuha haina yashrabuha wa huwa mu'min. Mashayin giya ba zai sha giya ba kuma a ce wai lokacin da ya sha giya yana da imani. Daga sanda ka dauki kwalban giya ko kayan shaye shaye ko kayan maye kana kaiwa baki na shaye na sha ne ko na shaka ne, to za a cire imani aje a gefe. Inda mutum zai sha giya ko ya sha kayan maye ko ya shaki kayan maye yaje ya mutu ya fadi ya mutu garin shaye shayen da yi yaje mutu babu imani ka ku ai wannan ya samu matsala ya kauce da kan hanya Allah ka samu dace saboda ka saurin fadawa cikin sabon Allah yana jawo mutum ya zama na yana da rauni na imani wannan alama ce ta cewa mutum imanin sa ya rauni ya zama ne yana saurin fadawa cikin sabon Allah Allah ka samu wani lafiya za mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake maimaita shi wannan gaba ta farko abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته